Subhanahu wa ta'ala lokacin da Allah subhanahu wa ta'ala lokacin da ya aikata sabo kenan insha Allah a gurguje zamu je gaba ta uku gaba ta uku shine ash-shukuru inda ni'am kenan mutun ya zamanto mai yin godiya yayin da Allah subhanahu wa ta'ala yayi masa ni'ima saboda Allah subhanahu wa ta'ala yayi mana ni'imomi masu tarin yawa wanda yace inda zamu lissafa adadin ni'imomin da ya mana to ba za mu iya lissafa su ba Allah ce wa in ta'uddu da za mu lissafa ni'imomin da Allah subhanahu wata'ala ya mana Allah ce ba za mu iya ba shine ce wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha Allah ce da za mu kididdige ni'imomin da Allah ya mana ba za mu iya lissafa su ba amma Allah ce innal insana lazalumun kaffar lalle mutun ya kasance mai yawan zalunci ne kuma mai yawan butulci ne mai yawan kafirci ne wannan aya tana cikin suratul ibrahim aya ta 34 haka kwatankwacin ta tazo a cikin suratul nahl Allah yake cewa wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innallaha laghafurur rahim a aya ta 18 a cikin suratul nahl Allah yace inda za ku kididdige ku lissafa ku irga ni'imomin da Allah ya muku Allah ce ba za ku iya lissafa ba saboda ni'imomin suna da yawa amma inna Allaha laghafurur rahim lalle Allah mai yawan gafara ne kuma mai yawan jinkai ne duk da ana samun gazawa a gare mu wajen godiya game da ni'imomin da Allah ya mana to amma kuma Allah subhanahu wata'ala ya kasance yana yawan yi mana gafara da yawan jinkai kuma Allah subhanahu wata'ala a cikin alqur'ani yana cewa wa ista'azana rabbukum la in shakartum la azidannakum wa la in kafartum in azabi la shadid a cikin surat ibrahim aya ta 7 lalle Allah yayi shela ubangijinku yayi shela yace a sanar da ku la in shakartum lalle idan kuka godewa ni'imomin da Allah yayi muku to la azidannakum Allah ce wallahi zan kara muku tabbas inde kuka godewa Allah ni'imar da ya muku to Allah ce zai kara mana wala in kafartum amma idan kuka butulce kuka kafirce to Allah ce inna azabi la shadid lalle azabata mai tsanani ce wannan a cikin surat ibrahim aya ta 7 kenan Allah subhanahu wataala yayi mana ni'imomi masu yawa kuma ya ce ba za mu iya lissafa su ba kuma ya ce duk wanda ya gode masa game da ni'imar da ya masa to zai kara masa amma wanda ya butulce to Allah ya ci asarar da shi lalle azaba Allah mai tsanani ce kuma ni'imomin da Allah yake mana ya ci tabbas zai tambaye mu akan su a cikin suratul takathur Allah yake cewa summa la tusaluna yawma izin anin na'im sannan tabbas wallahi za a tambaye ku a ranar tashin alkiyama game da ni'imomin da Allah ya muku ma'ana din ni'imomin da Allah subhanahu wata'ala ya mana a nan duniya to Allah zai tambaye mu game da wannan ni'imomin ya muka sarrafa su ya muka yi amfani da su mun yi amfani da su ta hanyar da zamu samu yarda Allah subhanahu wataala ko kuma a mun yi amfani ne da su ta hanyar saban Allah subhanahu wataala kuma ya tabbata a hadisi na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wanda manzo Allah yake cewa la tazuru qadama abdin yawmal qiyama kafafuwan bawa ba za su gushe ba ba za su motsa ba a ranar tashi alkiyama ba hatta yusala face an tambaye wannan bawa an umrihi fi ma afnahu kuma da shekarun da Allah ya basa Allah yanka masa Allah ya kaddara masa zai a wannan duniya wani zai shekara 1 wani 2 wani 3 wani 5 10 30 40 50 har zuwa abinda Allah ya so to iya gurgurdan shekarun da bawa ya rayu a wannan duniya za a tambaye shi game da wannan shekaru da ya rayu fi ma afnahu ya karar da su kuma kowane bawa za a tambaye shi ya yi karar da shekarun da Allah ya bashi wani ya shekara 50 za a tambaye ka ka karar da wannan shekarun 50 ka karar da su ne wajen neman yarda Allah wajen yin da'a da biyayya da bautar Allah ko kuma a sharhuliya da saban Allah kowa za a tambaye shi game da wannan haka wa an ilmihi fi ma fa'ala kuma za a tambaye kowa ranar tashin alkiyama a gaban Allah subhanahu wataala ilimin da Allah ya baka fi ma fa'ala shin kai aiki da shi ko baka yi ba Allah baka ilimi na alqur'ani na hadisi na fiqhu Allah baka ilimi na addini kai aiki da shi ko baka yi ba aiki da shi ba kana cewa mutane ku yi kaza to kana yi kana cewa mutane ku bar kaza to kai ma kana bari kaga shiga cikin wanda Allah yake cewa ya ayyuhal ladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun, ya ku wadanda suka yi imani lima taquluna me yasa kuke fadin abinda ma la taf'aluna ku ba ku aikatawa. Kidan kowa dai za a tambaye shi game da ilimin da Allah ya basa, shin yayi aiki da shi ko bai yi ba. Na uku, wa amalihi min aina iktasabahu wa fima anfaqahu, kuma kowane bawa za a tambaye shi a gaban Allah subhanahu wataala ranar tashin alkiyama, amalihi game da dukiyarsa, min aina iktasabahu, ta wata hanya ya samu wannan dukiya, ta hanyar halal ko ta hanyar haram. Kowa ya amshi wannan tambaya, ta wata hanya ka samu dukiya a nan duniya, ta hanyar halal ko ta hanyar haram. Na gaba kuma, wa fima anfaqahu, kuma a cikin me ka ciyar da wannan dukiyar, a cikin me ka kashe wannan kuɗin, hanya halal ko hanya haram. Shi yasa ita tambayar dukiya tana da hatsari, tambaya biyu za a ma mutum, ta wata hanya ka samu kuma ta wata hanya ka kashe, ta hanya halal ka samu ko ta hanya haram, to kuma ta ya ka kashe dukiyar, ta hanya halal ko ta hanya haram. Saboda a wannan gaba mutane sun kasu gida hudu, kaso na farko su ne wanda za su tsira gaban Allah subhanahu wa ta'ala, fata Allah ya sanya mu cikin su, shine mutumin da ya nemi dukiya ta hanyar halal kuma ya kashe ta ta hanyar halal, to wannan shine zai samu rabauta da tsira a gaban Allah. Saboda abinda Allah ya umarce mu, mu nemi dukiya ta hanyar halal ko mu kashe ta ta hanyar halal. Na biyu, wani shi kuma ana iya samun shi ya nemi dukiya ta hanyar halal, wani zaka samu da koyayi, wani kwado koyayi, wani gini yayi, wani talle, wani ya aiki ne na wahala ma ya samu wannan dukiya, gumin shi ne, kibinsa ne, to amma me zai je kashe ta ta hanyar haramun, yaje siya taba ya sha, yaje siya kwaya ya sha, yaje siya giya ya sha, ko yaje caca da kuɗin, ko yaje ba ma karuwa da makamantan su. To kaga ya samu dukiya ta hanyar halal, amma kuma yaje ya kashe ta ta hanyar saban Allah. To shi yanzu aka zo tambaya ta farko zai tsira, amma a tambaya ta biyu ba ya tsira ba. Tambaya ta farko ta hanyar halal ya samu, to ya tsira. To amma kuma tambaya ta biyu, yaya ka kashe su a hanyar haram? To akwai matsala. Na uku, shi kuma akwai wanda dukiya zai same ta ta hanyar haram ne, amma kuma zai ciyar da ita ta hanyar halal. Ma'ana ta yi sata ya yi, ko kuɗin zina ne, ko kuɗin giya ne, ko kuɗin caca ne. To amma ya ga ya je aikin alheri da shi. To shi ma yanzu wannan anan ba zai tsira ba a gaban Allah ba. Saboda hadisi ne ya tabbata, hadisi ne cikin 40 na hadisi. Hadisi na 10, hadisin Abi Huraira, wanda Imam Muslim ya rawaito sa. Manzo Allah ya ce, "Inna Allah Ta'ala tayyibun la yaqbalu illa tayyiban." Lalle Allah mai tsarki ne, bai amsa abu mai tsarki. Ma'ana abin da yake na halal ne, ba na haram ba. To kaga wanda ya samu dukiya ta hanyar haram kuma ya je kashe ta ta hanyar halal, to wannan ba zai amfane shi ba wajen Allah ba. Saboda mi? Ba ta hanyar halal ba aka same ta ba. Shi kuma Allah mai tsarki ne, bai amsa abu mai tsarki wanda aka same shi ta hanyar halal. Na hudu, na ƙarshe, shine wanda zai samu dukiya ta hanyar haram kuma ya kashe ta ta hanyar haram. To kaga wannan shi azaba bi zai gamu da ita, uquba bi. Uqubar ya samu dukiya ta hanyar haram kuma ya kashe dukiya ta hanyar haram. To manzo Allah ya ce, kowanne a cikin mu za a tambaye shi ranar tashin alkiyama, kuɗi da kake kashewa taya ka samu kuma taya ka kashe? Tambaya ta gaba, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce za a tambaye mutum, an jismihi fi ma abulahu, jikinka taya ka tsofar da shi? Jikinka wannan da kake amfani da shi, kai da abin da kaga dama, ka je duk inda kaga dama, ka aikata abin da kaga dama, yaya ka tsofar da jikin naka? Ta hanyar da'a ga Allah da biyayya ga Allah da neman yarda Allah, ko kuma a hanyar sharhuriya da saban Allah? To shi ma za a tambaye mutum wannan. Wannan hadisin Imam Tirmidhi ya rawaito shi, Imam Al-Albani ya inganta shi. To ɗan wake na, mun ga wannan duka yana daga cikin nau'ukan ni'imomi ne da Allah ya mana zai tambaye mu akan su ranar tashin alkiyama. Daga ciki akwai rayuwa da Allah ya bamu, rayuwa ni'ima ce. To wannan rayuwar da Allah ya baka, za a tambaye ka, ka karar da ita ta hanya neman yarda Allah ko saba ma Allah? Na biyu, ilimi shi ma ni'ima ce. To ilimin da Allah ya baka, Allah zai tambaye ka, kai aiki da shi ko baka aiki da shi? Kuma anan aka ce ilimi an waka mu dauka wai sai malami, a in aya ɗaya ka sani ko hadisi ɗaya ka sani, to wannan zai zama hujja akan ka. Saboda aka zancan ilimi ba wai malami ba, babban malami wanda ya tara ilimi mai tarin yawa ba, a kai ma a matsayinka na musulmi, in ka san aya ɗaya a cikin Alkur'ani wadda Allah ya umarni a yi wani abu ko ya hana wani abu, to za a tambaye ka wannan umarnin kai aiki da shi ko kuma wannan hanin ka hanu haka in ga san hadisi daya na manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wanda ya umarni ayi wani abu ko yayi hani ayi anisanci wani abu to za a tambaye ka umarnin da manzo Allah ba da kai aiki da shi ko kuma hanin da manzo Allah yayi ka hanu haka na gaba dukiya ita ma dukiya ni'ima ce to Allah zai tambaye ka ya akai ka same ta ya akai ka kashe ta to wannan ne daga cikin abinda za a tambaye mutum to shi yasa ƴan uwa dukkan ni'imomi da muke da Allah ya mana wanda muke amfana da su a cikin daren mu da ranan mu a cikin boye ko a bayyane Allah subhanahu wata'ala shi ya mana kuma zai tambaye mu shi yasa wani waje yake cewa ma bi kum min ni'matin fa min Allah a cikin suratul nahl aya ta 53 duk wata ni'ima da kuka ga sun samu a nan duniya to daga wajen Allah ne saboda Allah shine ma'abucin ni'ima da falala kuma Allah subhanahu wata'ala nuna mana duk wani abu wanda yake bayan wannan duniya Allah ya hore sa ne zuwa saboda dan adam saboda mu Allah ya ce wasakhara lakum ma fi samawati wa ma fil ardi jami'an min Allah ya hore mana abin da yake cikin samai da abin da yake cikin ƙasa gabaki daya domin mu amfana ni'ima ce Allah ya mana amma Allah ya ce inna fi zalika lalle a cikin yin hakan la ayatin liqaumi yatafakkaru akwai ayoyi amma ga waɗanda suke tunani suka wa'annan irin tare ni'imomi da Allah ya kewaye mu da su to kuma amma a ce a gaza samun godiya daga gare mu a wajen Allah subhanahu wata'ala shi yasa ana bada labarin wannan daga cikin magabata ana ce mai Bakar bin Abdullahi al-Muzani ya taba tare wani dan dako zai dauka mai kaya Hammal dan dako da dan dakon ne dauka mai kaya sai dan dakon huwa yaqul alhamdulillah astaghfirullah sai dan dakon suna tahiyya yana alhamdulillah ya bude godiya tabbata ga Allah astaghfirullah ina neman gafara Allah ina tahiyya duka yana wadin haka shi yace fantazartuhu hatta wada'a ma ala zahri yace ba mai magana ba da kyale shi muna tahiyya har sai da muka zo ya sauke wannan kayan da ya dauka a bayan shi wa qultu law sana tambaye shi nace da shi amma to sai na gaira haza ce shin kai baka iya ba wani abu sai wannan kadai kawai alhamdulillah da astaghfirullah kala sai dan dakon yace bala a usin khairan kathira ina kyautata alkhairi masu tarin ya ma'ana ba wannan bane kadai na iya akwai abu diya wanda na iya yace aqra'u kitaballahi yace ina karanta littafin Allah yace amma dalilin da yasa ka gani ina yawan fadin alhamdulillah astaghfirullah yace annal abda bayna ni'matin wa zambin yace shi bawa yana tsakanin ni'ima ne da zunubi yace to fa ahmadillah ala ni'amihi as-sabiqa yace ina yin yabo da godiya ne ga Allah akan ni'imomin sa masu tarin yawa wanda ya muni wa astaghfiruhu li zunubihi kuma ina neman gafara Allah saboda saba masa da nake fa qultu sai shi wannan magabacin Bakar bin Abdullahi al-Muzani yake ce alhammalu Alhammalu afkahu min Bakar yace wannan inda ku yafi Bakar fahimta to kun ga shi yanzu wannan dan da ku kenan yana buga mana darasin cewa bawa kullun yana tsakanin ni'imar Allah kuma da mi saba ma Allah Allah ya mana ni'imomi to amma zaka ga mafi yawanci wannan ni'imomin da muna saba masa da su to shi yasa yayi kasance ma yana yawan hadin alhamdulillah astaghfirullah kuma a wani hadisi wanda yana cikin Sunan Tirmidhi Imam Albani ya inganta sa kuma kai Imam Al-Bukhari ya kawo shi a cikin Adabul Mufrad nasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa man asbaha minkum aminan fi sirbi duk wanda ya wayi gari a cikin ku yana amintacce a cikin asirbu malami suka ce shine al-ahl wal iyal shine ka wayi gari kana cikin aminci cikin iyalanka mu'afan fi jasadi kuma kana mai lafiya kana da lafiya a jikinka indahu quti yawmi kuma kana da abincin da zaka ci a wannan rana manzo Allah ce faka annama hizat law dunya to manzo Allah ce wannan kamar an bashi duniya ne gabaki daya ma'ana ka wayi gari cikin aminci cikin iyalanka kana da lafiya a gangan jikinka kuma kana da abincin da zaka ci a wannan rana to manzo Allah ce wannan kamar ka samu duniya ne gabaki daya kaga wannan abu ne wanda ya cancanci mu ringa ma Allah godiya kasancewarka ka tashi cikin aminci a iyalanka kasancewarka ka tashi kana da lafiya a jikinka musamman mai zuwa lokuta da muke fama da masassaru da cututtuka iri-iri to kai ka samu kanka kana da lafiya shi ma kago wannan ni'ima ce babba kuma ka samu abin da zaka ci a wannan rana wasu suna nan al'umma masu dimbin yawa basu da abin da zasu ci to kai ka samu abin da zaka ci manzo Allah ce to wannan kamar an hada ma duniya ne gabaki daya haka yana daga cikin ni'imomi da Allah ya mana manya sune mi Allah subhanahu wata'ala ya yi ka musulmi Allah ya shirye da kai addinin musulunci to wannan ni'ima ce babba saboda Allah subhanahu wata'ala a cikin suratul an'am yana cewa faman yuridillahu an yahdiyahu yashrah sadrahu lilislam to wanda Allah ya nufaci ya shirye da shi sai ya luwata kirjinsa wajen amsan musulunci ya Allah ya haskaka zuciyarsa ya karbi musulunci amma waman yurid an yudillahu amma wanda Allah ya nufaci batar da shi yaj'al sadrahu dayyikan sai Allah ya sanya kunci a kirjinsa Allah ya ce ka annama yas'adu fis sama kwatankwacin wannan kenan Allah zai sanya kunci a zuciyarta da hasken imani da musulunci ba zai shiga wannan zuciya ba misalin shi kamar ka annama yas'adu fis sama kamar wanda yake san tashi ne sama to amma mi ba zai iya ba saboda mi ya gagara isa sama saboda ba zai iya ba to haka shi ma wanda Allah kunta ta zuciyar tashi hasken musulunci bai shiga ci kenan Allah ya nuna mana cewa sai wanda Allah ne so yake haskaka zuciyarsa har ta karbi musulunci to mu ma ƴan uwa da muka samu kanmu a matsayin musulmai to wannan ni'ima ce mai girma wanda ya kamata mu gode ma Allah subhanahu wata'ala saboda mi Allah subhanahu wata'ala ba yarjejeniya da mu ba akan cewa kai kana so a yi ka musulmi a ko ni'ima ce da falala daga wajen Allah ya zabe ka akwai dubban ko akwai miliyan mutane masu dimbin yawa wanda Allah bai haskaka zuciyarsu ba wajen amsan wannan shari'a ta addinin musulunci ba mujibawa hatta kafirai ranar tashi alkiyama za su ringa burin cewa ina ma da a ce sun zamanto musulmai a cikin suratul hijr Allah yana cewa suna cewa rubama yawaddu allazina kafaru law kanu muslimina kafirai za su ringa burin ina ma a ce sun zamanto musulmai saboda me yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya bamu labari cewa duk wanda ya kasance yana da daidai da kwaye komai ya baya zarra a zuciyar shi ta imani da Allah to wannan ba zai dawoma ba a gidan wuta ba Allah zai ce akhriju man kana fi qalbihi misqala habbatin min khaddal min iman akhriju minan nari Allah zai ce a fitar daga cikin gidan wuta man kana fi qalbi duk wanda ya kasance a cikin zuciyarsa misqala habbatin min khaddal min iman wanda akwai daidai da kwaye komayya kwaye zarra ta imani a cikin zuciyarsa to kaga duka musulmai waɗanda suka saba ma Allah suka aikata manyan laifuka to Allah subhanahu wata'ala cikin mashi'arsa ganin damansa wanda Allah zai sanya su aljanna ma ko da su aikata laifi ya yafi musu ya sanya su aljanna wanda kuma Allah bai ga dama ba hakan ba zai sanya shi a wuta domin a tsarkake shi a wanke shi daga wannan laifin da ya kuma daga baya a hundo shi a sanya shi mai aljanna kenan yanzu shi musulmi in dai kai musulmi ne kai imani da Allah da manzon Allah to duk irin laifin da mutum zai in dai ba shirka bane ba to ba zai dawoma ba a wuta ba shine Allah yake cewa innahu man yushrik billahi faqad harrama Allahu alayhi aljanna saboda duk wanda ya shirka ga Allah Allah ce Allah ya haramta masa aljanna wa ma'awahu an-nar kuma sakamakon sa zai zamanto shine gidan wuta kuma liz-zalimin min ansar kuma Allah ce az-zalimai basu da mataimaka ma'ana duk wanda ya zalunci kansa ya hada bautar Allah da wani ya shirka to bai da wanda zai taimake shi ya fitar da shi daga cikin wuta dan haka kenan ƴan uwa dole kenan mutun yake yayin shirka shi yasa a wani waje Allah yake cewa inna Allaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha Allah subhanahu wata'ala baya gafarta wa duk wanda ya hada bautarsa da wani ka dauki haƙƙin Allah ka ba ma wani daga cikin halittunsa to Allah bai yafewa wannan ma Allah sai dai ambace shi a cikin suratul nisa'i a gurare har guda biyu na farko a aya ta 48 Allah ya ce inna Allaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha ومن يشرك بالله فقد افترى اثما عظيما اغوري نبيو اتشكين سورة النساء دي آية 116 التي تشوى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا Allah ce baya gafarta mun duk wanda ya haɗa bautarsa da wani duk wanda ya dauki haƙin Allah ya ba ma wanda daga cikin halittunsa to Allah ba zai gafarta masa ba ana wannan in ya mutu in ya shiga wutar har abada ba ya huta ba amma wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha amma Allah yana gafara ga laifin da bai kai shirka ba to wannan laifin su da ake ce musu al-kaba'ir manyan laifuka to su wannan malume suka ce wannan tunda Allah ya ce wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha Allah yana gafarta laifin da bai kai shirka ba ga wanda ya ga dama to malamin suka ce to in mutun ya mutu yana aikata manyan laifuka bai tuba ba al-kaba'ir kenan to wannan bainal mashi'a kada tsakanin mashi'a Allah dai wani in ya ga dama sai ya yafe ba bai ga dama ba kuma sai ya sanya ka a wuta ya tsarkake ka daga wannan laifin to munan muhalli shadi muna buga cewa da kafirai suka ce rubama ya waddu allazina kafaru law kanu muslimin kafirai za su yi burin cewa ina ma a ce sun zama to musulmi saboda za su ga musulman da suka saba ma Allah aka sanya su ta za a hudda su to amma su kuma wa saboda ba musulmi bane ba kafirai ne su ba amudda su ba za su dawo mana har abada kenan kaga zama tuwar ka na musulmi ni'ima ce babba da ya kamata ka gode ma Allah kace alhamdulillahi ala ni'matil islam kace yabo da godiya tabbata ga Allah akan ni'imar musulunci saboda yau zaka ga akwai mutane da yawa wasu sun fika kuɗi wasu sun fika ilimi wasu sun fika duk wani abu na duniya amma kuma Allah bai musu gamankatar ba da musulunci ba wasu suna nan suna bautar shanu wasu suna nan suna bautar rana wasu suna bautar wata wasu suna bautar tarmamu wasu suna bautar ma mutane wasu mutanen raye rayayyu wasu matattu duk gashi nan to amma kai sai Allah maka dace da mu amsan musulunci kuma Allah yayi ka kasan musulmi shi yasa mu musamman a Niger bayan mu musulmai ne kuma zamu ƙara gode ma Allah da ya tashe mu a kasar da fiye da 99 din musulmai ne ka tashi wa walidin wa ma walida iyaye da kakanni ka tashi ko kaga ka tsinci kanka a cikin musulunci akwai garuruwan da wani daga kan baban shi in ka kai kakan shi ba musulmi bane ba amma mun nan da zaka zano kakannin ka har zuwa na goma zaka ga duk musulmai ne to kaga wannan ni'ima ce babba Allah ya tashe ka kasan musulmai ba abinda ka sani ya musulunci ba abinda ka sani ka tashi ka gani ana yi a garin ku ya musulunci to Allah muna gode maka akan ni'imar musulunci da kuma ni'imar da ka tashe mu a gari wanda yake musulmi su ne kaso masu yawa fiye da 99 a cikin 100 daga kenan musulunci ni'ima ce babba daga cikin ni'imomin da Allah ya mana wanda kuma babu wata ni'ima mu da Allah ya mana a wannan duniya sama da mi arzuta mu da yayi da wannan addini na musulunci daga kenan daga cikin ni'imomi da Allah ya mana wanda zamu gode masa akwai ni'imar musulunci diba Allah yake cewa al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan a cikin suratul maida aya ta 3 Allah ya ce a yau na cika muku addini wa atmamtu alaykum ni'mati kuma na cika ni'ima ta a gare ku wa raditu lakum al-islam dinan kuma na yardan muku da musulunci a matsayin addini Allah ya yardan mana akan mu yi addinin musulunci shine addinin da Allah ya yarda shi inna ad-dina inda Allah al-islam lalle addini a wajen Allah shine musulunci kuma shine addinin da Allah ya yarda wa mutane su yi wanda in suka yi shi to za su samu sakamako mai girma a wajen Allah wanda shine gidan aljanna to dan haka ƴan uwa daga cikin ni'imomin da Allah ya mana manya to akwai ni'imar addinin musulunci da yi mu musulmai haka kuma daga cikin ni'imomin da Allah subhanahu wata'ala ya yi mana bayan musulunci shine kuma turu annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama kasancewarka ka tashi a cikin al'umma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama wata ita ma ni'ima ce da zamu gode ma Allah saboda Allah subhanahu wata'ala ya kebanci wannan al'umma ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da wasu falololi da wasu gara basoshi da wasu tagomashi da wasu alkhairai da wasu falololi da wasu darajoji da wasu matsayi masu tarin yawa wanda Allah bai ba ba sura al'ummomi da suka gabata na annabawa irin su annabi Musa, Isa, annabi Ibrahim, annabi Nuhu da sauransu. Yadda Allah subhanahu wata'ala ya girmama annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya fifita shi ya tarjanta shi da haka ya fifita wannan al'umma tashi. Har Allah yake ce mana kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nas. kun kasance mafi alkhairin al'umma da aka fitar a cikin mutane daga kasancewarka ka kana daga cikin al'umma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam to ita ma ni'ima ce da zaka gode ma Allah subhanahu wataala mudiba mu gawa a cikin al'umma manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam Allah ya ba ma manzon Allah cewa a cikin al'ummarsa wa utitu min ummati manzon Allah ya cewa an bani a cikin al'ummata 70,000 yadkhuluna aljannata bighairi hisabin wala iqabin wala azab Allah ya bani a cikin al'ummata mutum 70,000 wanda za su shiga ni wanda za su shiga aljanna ba tare da hisabi ba ko uquba ko azaba ba kuma ranar tashi kiyama manzo Allah ce za a kara masa a duk mutum ɗaya daga cikin 70,000 din za a kara mai mutum 70,000 kenan za a bashi 70,000 so 70,000 kenan za su kasance mutum miliyan 400,000 da miliyan 900,000 ma'ana kat miliyar nafsan miliyon adadin da Allah zai ba ma manzo Allah ce to da za su shiga aljanna wanda kana iya ce musu LAC passe NBIF code direct in suka zo su aljanna za su shiga babu bincike to kago wannan abu ne wanda manzo Allah ne ya same shi kuma yana daga cikin alkhairin wannan al'umma Allah subhanahu wataala ya halatta ma al'umma manzo Allah ganima alhali sura annaba ba halatta musu ganima ba ganima da ake samu aka je yaki Allah subhanahu wataala ya sanya mana kasa ta zamanto mana masjidan wa tahuran a duk inda sallah ta kama ka a duk inda kake zaka yi sallah alhali sura al'ummumin da suka gabata in ba a guri da aka tanada ba da za a yi bauta ba to bakka yin sallah ai anan ko mun nisan gurin ya kaje inda Allah ya tanada za a yi bauta to amma mu kaga kuna tahiyya ne kuna cikin bulaguro kuna cikin voyage a cikin daji lokacin sallah za ku yi sallah ku anan saboda Allah ya sanya mana kasa a ko ina muna iya yin sallah haka kuma aka sanya mana tahurin abin tsarki in bakka da ruwa da zakai arwalla to aka sanya mana kasa a matsayin taimama mu yi amfani da ita kina yan uwa kasancewarka daga cikin al'ummar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi ma ni'ima ce da ya kamata mu gode ma Allah haka kuma daga cikin ni'imar da bawa zai gode ma Allah shine zamanto bayan kai musulmi ne kuma a cikin al'ummar manzo Allah to zamanto kuma addinin ka irin na manzo Allah ne sallallahu alaihi wasallam shine ni'imar sunna ta manzo Allah yanzu akwai musulmai da yawa musulmai ne to amma an ka dibi tsarin bautar su da tsarin bauta ma Allah zaka ga sun yi hannun riga da koyarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam abinda suke yi da sunan addini abinda suka tashi suka ga iyaye da kakanni ne suke yi ko abinda suka tashi suka gani ana yi a garin su ko abinda suka tashi suka ga ana yi a gidan su ko abinda suka tashi suka ga ana yi a unguwannin su amma in ka diba zaka gani babu Allah ya ce babu manzon Allah ya ce alhali shi kuma Allah subhanahu wataala abinda ya dora mana mu ba abinda ya umarce mu a cikin alqur'anin sa da abinda ya zo mana daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama mudiba Allah subhanahu wataala yana cewa a cikin suratul baqara wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallah idan aka ce da mutane ku bi abinda Allah ya saukar a gare ku na alqur'ani da sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama qalu mu suke cewa bal nattabi'u ma alfayna alayhi aba ana mu za mu ba abinda muka samu iyayenmu ne akai to kaga al'ummomi da yawa da suka wuce haka ne aka ce musu zo ku ba Allah ya ce a mu za mu ba abinda muka samu iyayenmu ne haka a wani waje Allah ya ce wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallahu wannan shi da muka ambata a cikin suratul baqara aya ta 170 a cikin suratul luqman wa me Allah yake cewa Allah ya ce wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallahu idan aka ce wa mutane ku zo ku ba abinda Allah ya saukar na alqur'ani da sunna ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama qalu bal nattabi'u ma wajadna li abana mu za mu ba abinda muka samu iyayenmu ne akai to dan haka kuma a wani Allah ya ce ittabi'u ma ittabi'u ahsana ma unzila ilaykum min rabbikum ku bi mafi kyawun abinda aka saukar muku daga ubangijinku shine na alqur'ani da sunna ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama daga kenan ya zamanto addini ka kana koyi ne da manzon Allah me yasa Allah turo mana manzon Allah dan mu koyi da shi Allah ya ce laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana a wata riwaya iswatun hasana hakika manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zamanto abun kyakkyawan koyi ne gare mu wajen mi wajen bautar Allah subhanahu wataala Allah ya sanya mana shine abun koyi wanda duk abun da zamu kalle shi ne mu ga yayi sai mu aikata uswatun hasana, abun koyi ne Allah ya sanya mana shi, wannan a cikin suratul ahzab. Amma Allah ce liman kana yarjullaha wal yawmal akhir, amma ga wanda yake kauna da fatan haduwa da Allah da ranar tashi alkiyama. Salim alim daga kenan, wani a cikin suratul ahzab ayata 21, Allah ya turo mana manzon Allah ne domin mu yi koyi da shi, kuma yace ma atakumur rasulu fakhuzuhu, abinda manzon Allah ya zo muku da shi ku rika, wama nahakum anhu fantahu, kuma abinda ya hane ku to ku hanu daga wannan abu, kamar yadda ya zo a cikin suratul hashr ayata 7, abinda manzon Allah ya zo muku da shi ku rika, Allah ya ce abinda ya hane ku to ku hanu. Haka kuma Allah subhanahu wa ta'ala yake ce mana ati'u Allah wa ati'u rasul, istajibu lillahi wa lirrasul, aminu billahi wa rasuli. Haka kenan ya zamanto addininka kana koyi ne da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. To shi yasa bayan ka zamanto musulmi to kuma ana buƙatar duk abin da zaka yi ka kalliya manzon Allah, manzon Allah ya koyi sallah. Hadisin Malik bin Huwairis yana cikin Bukhari, manzo Allah ce sallu kama ra'aytumuni usalli, mi sallah da kuka gani ina yi. Manzo Allah ya koya masa sahabbansa sallah, kuma ce yadda kuka gani ina sallah na haka za ku yi. To yanzu kowanne tambaye ka yadda kake sallah, yadda manzo Allah ne ya koya, ka je ma an koya ma sallah yadda ake yin ta tun daga kabbara har zuwa sallama. An samu babban malami na hadisi na wannan zamani, Allah ya ji kansa, Muhammad Nasiruddin Albani, ya wallafa littafi sifatu salatin nabi sallallahu alaihi wasallam min at-takbir ila at-taslim ka annaka tara, ita sifatu sallan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tun daga kabbara harama har zuwa sallama kamar kana gani. Yayi bayani ya kawo duka yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam haka arwalla. Usman bin Affan ya sa kame a ruwan arwalla, yayi arwalla yace kuma haka manzo Allah ya kuma yace duk wanda yayi arwalla na wudu'i haza irin wannan arwallatawa, to Allah zai gafarta mai zunubansa. Haka aikin haji, manzo Allah ya ce khuzu anni manasikakum, kuzo mu je ku ga da aikin haji koya muku. To komai manzo Allah ya koya mana, saboda mi Allah ya turo shi ne domin ya isar da sakon da Allah ya turo shi. Allah ya ce ya ayyuhar rasulu balligh ma unzila ilayka min rabbika, isar abinda Allah subhanahu wataala ya sauko ya aiko ka da shi, wanda Allah ya sauko maka na alqur'ani. Kuma manzo Allah ya tambaye sahabbai hal ballagtu, yake ce hal ballagtu, suka ce kwarai ku ka isar, kad ballagta wa addaita wa nasahata, ka isar kai nasiha. Kuma Allah ya ce bil bayyinati wa zubur wa anzalna ilayka dhikra litubayyana lin nasi ma nuzila ilayhim, Allah ya sako manzo Allah alqur'ani ne domin mi ya bayyana wa mutane abin da aka sauka musu, da musu bayani filla filla dalla dalla salla salla na wannan addini musulunci. Kuma duka manzo Allah ya yazo shekara 23 yana karanta da wannan addini, to amma mafi yawancin musulmai yanzu ba ruwan su da sunnar manzo Allah. Idan kai uwa, idan ka samu kanka kana koyi da manzon Allah a cikin ibadarka da mu'amalarka da zamantakewarka, to wannan ka gode ma Allah, ni'ima ce ba kowa ba Allah yake ma wannan. Dan haka alhamdulillahi ala ni'matil islam wa ala ni'matis sunnah, ka gode ma Allah kan ni'imar musulunci kuma da ni'imar sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Ya zamanto kai abun koyinka manzon Allah ne, saboda shi Allah ya turo maka a matsayin annabi, kuma shi Allah ya ce ai koyi da shi, kuma shine Allah zai tambaye mu ranar tashin alkiyama. Kai kafin tashin kiyama a cikin kabari ma za a tambaye kamar nabiyuka, wane ne annabi ka, ba an tambaye ka ba kowa, annabi za a tambaye ka. Kuma ga tashin kiyama ma Allah zai tambaye mu game da manzanni. Allah ya ce falanas'alanna allazina ursila ilayhim walanas'alanna almursalin, mu da Allah ya turo mana manzanni Allah ce zai tambaye mu, su ma manzannin Allah zai tambaye su, kowa sai Allah tambaye shi. To kai za a tambaye ka manzan da Allah ya turo maka, kayi koyi da shi, ka mushi da a cikin abin da ya umarce ka, da'atu fi ma amar, ka mushi da a cikin abin da ya umarce ka, wa tasdiqu fi ma akhbara, ka gaskata shi cikin abin da ya bada labari na al'amuran da za su faru a nan gaba da abubuwan da suka wuce, labarai da ya bada da suka wuce a lokacin annabawa da labaran da ya bada za su zo za su auku nan gaba na alamomin tashin alkiyama da abubuwan da suke wakana a cikin kabari da tashin alkiyama da a cikin aljanna da wuta, kayar ra wajtinabu ma naha anu wa zajara, kuma shin kana nisanta da abinda manzo Allah ya hana, ya tsawaye ka shedi, ya jan kunne, ya gargadi, kana nisanta wannan? wa alla yu'badallahu illa bima shara, kuma kada abota ma Allah sai da abinda manzo Allah ya shar'anta. Shin bautar ka da kake yi, sallar ka, sarkin ka, arwallakka, azumin ka, zakkarka, aikin hajjin ka, umararka, zamantakewar ka da matanka da ƴaƴanka da abokanka da makotanka da kasuwancinka, shin kana koyi da manzon Allah a wa'innan? To kowa tambaye kan shi, duk wanda kai koyi da shi in ba manzon Allah ba, to mutum ya tabi ya yi asara. Saboda babu wanda Allah ya turo maka a matsayin annabi sai manzon Allah, ko babu wanda Allah ya ce a masa da'a ya shi, kuma ya ce man yuti'ir rasul faqad ata Allah, duk wanda ya bi manzon Allah to Allah ya bi, saboda ai dan aikin Allah ne. Shi ma manzon Allah ba da radin kanshi bane ba yake hadin magana ba. Allah ya ce wa ma yantiqu anil hawa, bai hadin magana da sarri, in huwa illa wahyun yuha, da abin da manzon Allah yake hadi to waye ne daga Allah. Haka kuma wani waje Allah yake cewa ma arsalna min rasulin illa li yuta'a bi idhnillah, babu manzon da Allah yake tura face za mu shi da'a ne da izinin Allah. Shi kanshi manzon Allah, Allah ta ce fastaqim kama umirta, ka tsaya inda aka umarce ka. Shi kanshi bai kawo abu daga gare shi, abinda Allah ne ce mai yayi yake yi, abinda Allah ce ka isar yake isarwa, baya karawa baya ragewa. Da haka mu ma mu zamanto babu wanda muke kwaikwayo a wajen ibadar mu sai manzon Allah. Da haka kenan, daga cikin ni'imomi da Allah ya mana, to ka zamanto kana koyi da manzon Allah a cikin ibadarka, aqidarka irin ta manzon Allah, ibadarka irin ta manzon Allah, mu'amalarka irin ta manzon Allah, ɗabi'unka da halayyarka irin na manzon Allah. To wannan shine ka samu rabauta, kuma shine abin da ake nema ga kowane musulmi, namiji da mace. Ya zamanto waɗannan abubuwan duka kana koyi ne da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Haka Allah ya ba mu ikon koyi da shi a cikin aqidarmu da mu'amalarmu da ibadarmu da halayyarmu da ɗabi'unmu, ya zamanto duka irin na manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam. Haka yana daga cikin nau'ukan ni'imomi da zamu gode ma Allah, shine Allah da yake dan Adam. Saboda Allah ya ce ai walaqad karramna bani Adam, hakika mun karrama dan Adam, mun darjanta shi, mun girmama shi, mun kimanta shi, kamar da yazo a cikin suratul Isra aya ta 70. Haka wani waje Allah ya ce walaqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, hakika Allah ya ce dan Adam a jiri mafi kyau, halitta da sura mafi kyau. To kaga Allah da yake dan Adam, to shi ma ni'ima ce da zaka gode mai, da Allah bai yi ka ba a matsayin dabba, bai yi ka ba a matsayin kifi ko wani kyankyaso ko wata fara ko jaki da makamantansu. Saboda ai su kansu jakuna da karnuka da cinnaku da kiyashi, ba zaɓi ba ne aka ba su ba ka ce kuna so a yi ku jakuna ko cinnaku, suka ce kawo ganin dama Allah ne su wa'innan a matsayin jakuna da tumaki da zakaru da agwagi da cinnaka da kiyashi da tururuwa. To kai kuma Allah ya ka matsayin mutum, inda Allah so kai ma da an yi ka matsayin cinnaka, wani ya take ka shi kenan kawai, ko an yi ka matsayin jaki ana labta ma kaya da sharar. To da haka kaga kasancewa ka dan Adam, to wannan shi ma ni'ima ce babba da zaka gode ma Allah. Haka daga cikin ni'imar da mutum zai gode ma Allah shine ni'imar hankali. Akwai mutane diya zaka gansu basu da hankali, to Allah da yake da hankali to ka gode masa, saboda hankali shine mutum, in babu hankali babu mutum. To idan Allah ya maka hankali ka gode masa. Haka wannan gabobi kana ji ni'ima ce ka gode ma Allah, akwai wanda baya ji. Kana gani ni'ima ce ka gode ma Allah, akwai wanda baya gani. Kana magana ni'ima ce ka gode ma Allah, akwai wanda baya magana. Kana da hannu ka gode ma Allah, akwai wanda bai da hannu. Bi gare ka ka gode ma Allah, wani ɗaya gare shi, wani ko ɗayan ma bai da. Kana da kafafuwa ka gode ma Allah, wani ɗaya gare shi, wani duka bai ma bai da. Kai hatta da yin fitsari ka je ka tsuguna ka fitsari, ni'ima ne ka gode ma Allah. Wani bai iya yin fitsari sai an sanya mai roba bayan gari, shi ma ni'ima ne. Wani bai iya yi, wani matsalar shi za a likita ko su ake bayan gari ya gaza yi, shi ma wannan ni'ima ce. Wannan iska da muke shaka oxygen, wannan shi ma ni'ima ce, mu gode ma Allah. Nawa muke biya? Akwai wanda shi yanzu yana nan a kwance an sanya mai oxygen. To duka irin wa'innan ni'imomi ne, ni'imar lafiya. Wasu suna nan diya basu da lafiya, wannan shi ma ni'ima ce ka gode ma Allah. Kai kasancewa ka a raye ni'ima ce, akwai diya wanda sun mutu wasu na neman Allah ba su dama ko da nan sai wanda ne sai dawo dan su gyara wani abu ko su aikata wani abu to kai yanda kake rayuwa ni ima ce kai amfani da rayuwa wajen neman yarda Allah da aikata ayyukan alkhairi duk wani daga cikin mu ni'imomin da Allah ya mana dukiya ni'ima ce kai amfani da ita wajen ayyukan alkhairi ba saban Allah ba mulki ni'ima ne in Allah ya baka mulki kai amfani da shi wajen mi farantawa al'ummarka da kawo musu ayyukan alkhairi da tunkuɗe musu sharri matsayi Allah ya baka a wata ma'aikata ko a wani waje a wajen wani aiki shi ma haka ni'ima ce kai amfani da wannan wajen aikata alkhairi zaman lafiya a kasashe ni'ima ce muna roƙon Allah ya ƙara mana zaman lafiya a ƙasar mu ta Nijar da sauran kasashe akwai kasashen da ana yaƙe irin su Palestine da sauransu muna roƙon Allah ya ba mu ƴan uwan mu musulman ƙasar Palestine nasara da galaba da rinjaye akan wannan makiyana Allah Yahudawan Isra'ila Allah ka mana ƙarshen Yahudawan Isra'ila Allah duk abin da suke tinkawo da takama da shi Allah ka kare wannan abu makami da suke takama da su Allah ka sa su kare akan su kasashen da suke goya musu ba irin kasashen Amurka da Faransa da Ingila Allah ka kare karfin su Allah ka sa su zaman to izina ga na bayan su Allah ka kawo ma wannan bayi na ka dauki da agaji da nasara da sauran dukkan inda ake zalunta musulmi a ko'ina to zaman lafiya shi ma ni'ima ce haka muna roƙon Allah ƙara mana zaman lafiya a ƙasashen haka mutun ya zamanto ilimi shi ma ni'ima ce to kai aiki da shi ta inda Allah zai yarda da kai shi yasa Allah ya ce wa in ta'uddu ni'matallahi la tusuha da a ce zamu ta zanuwa he mu kai har gobe ko rabi ba mu zana ba amma dai a takaice abin da ake so ƴan uwa ita ni'ima ana godewa Allah ne ta hanyoyi guda uku ta hanyar baki kace alhamdulillah yabo da godiya tabbata ga Allah na biyu kuma ta hanyar aiki a aikace ka gode ma Allah saboda Allah ya ce a'malu ala daud shukra wa qalilun min ibadi shukur kamar da yazo a cikin surah saba aya ta 13 Allah ya ce ku yi aiki ya ku iyalan daud ku yi aiki domin nuna godiya ga Allah Allah kuma ya ce kadan ne daga cikin bayina suke gode mini kaga nan Allah ya ce a'malu ala daud shukra kaga kenan godiya ana yin ta aikace ya ne ne zaka yi godiya aikace shine wayannan nimomi da muka zana ba mun zamana ba muka ce musulunci ni'ima ce to kai musuluncin yadda Allah ya ce ayi da manzansa ba da ra'ayinka ba ko da son zuciyarka ba mi Allah da manzansa suka ce kai kai ba ruwanku kuma duk abin da mutane za su wadi saboda musuluncin addinin ba na kowa bane na Allah ne addini ba na garinmu bane ko na garinku ba ko na garinsu ba addini ba na wata kabila bane ba ko na wata jama'a ko na wani yare ba a addini na Allah ne kuma abinda Allah ya ce ai shine za a yi dan haka in Allah ya ka musulmi gode ma Allah da zaka yi to he ka mai kauya zuwa ga Allah abinda Allah ya ce ayi da manzansa kai abinda Allah da manzansa suka ce a bari ka bari kuma in zaka yi abin kai dan Allah ba dan mutane ba dan neman yabonsu ba ko dan neman suna ko wata shahara ko wani abin duniya a khalisan lillahi kai dan Allah kuma kai karkashin koyarwar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to wannan ka gode ma Allah haka abin da ya shahi lafiya ni'ima ce to kai amfani da ita wajen aikata ayyukan alkhairi yawaita ibadu na fulfuli na sallah da azumi sada zumunci taimaka ma iyaye da yi musu hidima da ƴan uwa da makota da amannai saboda wata lafiya zaka zo ka rasa ta kamar da manzo Allah ya ce a fitin yare wacce kari wacce abubuwa biyar kafin biyar kishiyoyinsu su zo yace shababaka qabla haramika samartaka ka uruciyarka gabanin tsuhanka lokacin da kake matashi ni'ima ce to kai kokari da wannan lokacin da kake matashi kai amfani da wannan samartaka kai ayyuka na alkhairi kai hidima ga iyayenka da sauran al'umma haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce waghinaka qabla faqrika wadata shi ma arziki ni'ima ce to kai amfani da wannan wajen ayyukan alkhairi taimaka ma iyayenka da ƴan uwa da amanar arziki taimaka wa talakawa marayu gina makaranta masallatai inda ake bukatar masallaci ka je ka gina inda ake bukatar makaranta ka gina kuma ba gina masallacin ba kade ka gina masallaci kuma ka ringa daukar dawainiyar masallacin biya mishi wuta da ruwa da sake masa tabarmi da tafi fartar lokaci zuwa lokaci da ampul wannan duka ana bukata mafi yawanci zaka ga mu a kasashen mu masu kudi suna da kokarin gina masallaci amma kuma rayuwar masallacin yana da wahala haka makaranta an ga gina to ya zamanto kana daukan dawainiyan malamai kana musu ihsani da kyautata musu da kawo qur'anai da littattafai da ake bukata a karanta a makaranta saboda uwayen yara suna da kanaman suna da karamin hali wani littafi ma da za a sa a makaranta uwayen ba su iya siya to ka siya ka kawo fi sabilillah a ringa karanta ka samu lada ka gina makaranta fi sabilillah kuma ka kawo littafi ana karanta fi sabilillah kaga za ka samu lada inda ake bukatar ruwa ka je ka musu forage ko pompo ko rijiya inda ake bukatar likita ka je ka musu likita inda ake bukata wanda suke bukatar gida ka ba su duka wannan ayyuka ne alkhairi da mutum zai idan Allah masa arziki saboda arziki yana iya zuwa ya kare kan garibaci wadatar ka kafin talaucinka wa faraga ka kabla shugulika garibaci lokacin da kake da rarar lokaci da yalwa baka komi kai aikin alkhairi saboda akwai lokacin da shagulgula za su zo su lulube ka garibaci lokacin ka nemi ilimi na addini saboda akwai lokacin da kana son neman ilimin addini hidimomi da dawainiya sun maka yawa duk da koda hidima da dawainiya sun ma yawa ba lai ba hujja bane ba da zaka ki neman ilimi na addini saboda ai bayan hidimomin da kake da kana ware lokacin kallo lokacin zuwa wajen abokanka ka zauna a yi hira da zuwa fada wani kallon balo wani wane ne to amma kuma lokacin da mutum zai je san addinin sa ya iya karatun alkurani bai ware ba to kai ka san kai da kanka ba kama abokanka adalci ba dan ga yan uwa lafiya kai amfani da ita cikin abin da zai amfane ka arziki idan Allah ya baka kai amfani da shi cikin abin da zai amfane ka zaka samu yarda Allah haka mulki kai amfani da shi cikin abin da zai amfane ka ka samu yarda Allah ido da Allah ya baka kake gani akwai da basa gani ko to kai amfani da shi wajen kallon abin da Allah ya halatta ma ba saban Allah ba hannu ni'ima ce to kai amfani da wannan hannun wajen aikata ayyukan alkhairi da shi ba saban Allah ba kunni ni'ima ce ko to kai amfani da kunnen ka wajen sauraron abin da Allah ya halatta maka saurara ba sauraron kada kada da waki waki ba da tsegumi da kulma da sauransu ba harshe baki wanda da kake magana wani bai iya magana to kai amfani da bakin ka wajen faɗin alkhairi ba sharri ba haka kawaka ni'ima ce da Allah ya baka haka takata ka je duk inda kake so to kai amfani da wannan kawata ka wajen zuwa wajaje na alkhairi wajen karatu ne wa'azi ne sada zumunci ne ba wajen shahuliya da sabon Allah ba to haka duka sauran nau'ika na ni'imomi da Allah ya mana a dunkule mu yi amfani da su wajen neman yarda Allah da neman kusancin Allah da ayyukata alkhairi da su ba sharri ba saboda in muka yi hakan ne shine Allah zai kara mana da yace la in shakartum la azidannakum idan na muku idan kuka gode mini ma'ana godewa shine mu yi amfani da wannan ni'imomin wajen ayyukata alkhairi da neman yarda Allah to Allah ce zai kara mana amma wala in kafartum idan kuka butulcewa kai amfani da su wajen saban Allah misali armi ni'ima ce mutane dai suna bukata to amma wani zaka ga a wajen armi za a yi aikata kade a gayyato makada da ɗan orkest a kashe titi a hana mutane wucewa a zo a tara maza da mata ana rawa to kaga wannan ka butulce wa Allah ne kuma ka gayyato malamai a yi wa'azi a yi nasiha a yi walima a roki Allah ya sanya alkhairi da albarka to ka gayyato makada kaga ka butulce ko Allah ya baka wani matsayi ko wani aiki ne kuma ka gode ma Allah ta hanya yin abin da Allah yake so ka gayyato makada da maraya to kaga wannan butulci ne hakan Allah ya baka da ni'ima ce to ka kula da su ka ba su tarbiya in ka ban in ka wulakanta su kai sakaki da tarbiyar su to kaga wannan shi ma ka butulce wa ni'imar Allah to da haka dai ɗan uwa gaban mu tayo shine ashkuru indan ni'am godiya lokacin da Allah ya maka ni'ima da haka kenan mu zamanto ɗan uwa muna gode ma Allah akan dukkan ni'imomin da ya mana saboda Allah ne alƙawari in dai zamu gode masa akan ni'imar da ya mana to zai ƙara mana amma muka butulce to Allah ya ce azabar shi tana da tsanani naka muna fatan Allah ya sanya mu cikin bayin sa wanda suke gode masa lokacin da ya masa ni'ima muna roƙon Allah ya lulube mu da ni'imomin sa na zahiri da batini Allah subhanahu wataala da abinda ya fi karfin mu Allah iya mana sa marasa lafiya mu Allah ba su lafiya na gida da likita marganyen mu Allah subhanahu wataala ya ji kansu ya gafarta musu mu kuma Allah ya kyautata namu lokacin ya sa mu cika da imani duka wanda suke da laruri da matsaloli Allah ya yi musu masu bukatu na alkhairi kuma Allah ya biya musu abinda muka fada ne daidai Allah ya sa mu tarayyar lada tuntube da kuskure kuma Allah ya yafe mana subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.